Abinda aka nuhi da Allahu zatun la sifatun, Allah zati ne, yanzu rana ai haske ce ko, amma kuma zati ce. An kiyaye da wannan, wata haske ne amma kuma zati ne. An kiyaye da wannan, don hakan ga Allah haske ne kuma zati ne, amma zatin Allah ya bambanta sauran zatuttuka. Hasken Allah ya bambanta sauran haskaki. Allahu nuru samawati wal ardi ay mudawwiruhuma mudawwiru samawati wal ardi mathalu nurihi ka miskatin fiha misbahun. A cewa yanzu Allah misali, a wannan tanti ba gashi bane, tanti ba safa bane, ba mutakiri bane, to na Allah zati ne wanda ya kasance bai da irtikadi, amma shi yana sifofi ne, wannan sun hake banta da shi. Allah na da sifa wanda ya kasance take banta da shi. Daga cikin sifa akwai nurullahi subhanahu wata'ala. Nurullahi subhanahu wata'ala sifa shi ce. To al-idraku min lawazim min al-idraku min lawazim ru'yati. Idraki shine cikin lazimai na gani. Idraki lazimi na gani. La tudrikuhu al-absaru wa huwa yadrikul absara wa huwa latiful habir. Kaga nan idraki an hore ba ru'yatun ba,